tinted windows on the Gothic cathedral are all dark now. Arctic and chilling is the vapor that lingers in my room. In silver light I drift alone in the halo of a moonbeam. Shimmering goddess, she will lure me to lie down by her side. Da 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 da